This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Juma'a, wakilin wilaya ta dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP29 bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece-kuce da ya buƙaci kasashen da suka ci gaba su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan kasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku, babban birnin Azerbaijan, nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi. To sai dai tattaunawar ta yi arangama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran kasashe da ke turjiya akan yawan kuɗin da zullumin ci gaba da neman ƙari daga kasashe masu tasowa. Taron na makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin Juma'a sai da ya zaci lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da fatan cimma gurin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan 250. Wakilin musamman na ƙasar Panama ga taron sauyin yanayin, Juan Carlos Montani Gomez, ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuƙa, inda ya ce kuɗin da aka kirsa tarawa sun yi kaɗan. Ya ce bisa ga dukkan alamun ƙasashen da suka ci gaba a duniya na san ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a, wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fatali da shari'ar da ake masa, inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuka 34 da ya hada da na badaƙalar kuɗi da aka biya wata 'yar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaɓen shugaban ƙasa na 5 ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York, Juan Merchan, da farko ya jinkirta yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ranar Talata mai zuwa. Masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar Manhattan, Alvin Braggs, a makon nan ya buƙaci Merchan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai Trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru 4 wanda zai fara a ranar 20 ga watan Janairu. Lauyoyin Trump na jayayya kan cewa sai lalle a yi watsi da shari'ar da ake masa baki ɗaya saboda zullumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin ƙasa na iya zama abin da ya saba wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki. A ranar Juma'a, kafar yaɗa labaran Rasha ta rawaito ma'aikatar tsaron ƙasar na cewa dakarunta sun karɓe iko kan wurare 5 a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskovsk. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha, RIA Novosti, ta ce dakarun Rasha sun yi galaba akan wata tankar yaƙi da ɓangarorin soji 4 da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine 3 na sojin ruwa 2 da na dakarun tsaron iyaka 3 da na dakarun tsaron ƙasa su 2. Rundunar ta kuma yi nasarar daƙile hare-hare har 68 duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine Rustem Umerov ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwaran shi na Sweden, Pal Johnson. Johnson ya sanar da cewa Sweden, wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, ta yi alƙawarin bayar da tallafin dala biliyan 2.2 ga Ukraine a shekarar 2025 da 2026, ya ƙara da cewa akwai zurfaffen haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. A yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai, ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da Rasha ke yi a halin yanzu da ya haɗa da harin da Rasha ta ƙaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin Dnipro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar Mozambique na 9 ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karɓi tayin shugaba Filipin Inyusi da ya nemi ya shiga a tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 30 a ƙasar da ke kudu maso gabashin Afirka. Inyusi ya yi kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan halin da ƙasa ke ciki, inda ya ce tashe-tashen hankalin na yin naƙasu ga aikace-aikacen kamfanoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukansu, waɗanda kaɗan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin ƙasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da ƙarfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Ciofet, Hadad da Dahiye da ke kudancin Beirut. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Alaikun barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Uwa amarya ko anta amarya an tashi lafiya?
Lafiya lauya gajiyar biki kuma.
Ai ko an sha biki, an sha biki kin ga ran Laraba. Ran Laraba aka je gidajen nan nawa da muka
da muka lissafa wani gidaje gidan su injiniya ne.
Aka je
aka sha hidima.
Yawwa
an yi kamu.
Aka sa lalle, aka ka menene aka ce wankan amarya.
Haka.
Aka yi nan biki. Aka kuma je aka dauki amarya kenan ko
ai biki ba a cewa ko mai mun shahidi ma hanci
yawa to sai kuma jiya yau bangajiya zamu
je kuma ake san jiya aka daura aure
jiya aka daura aure to muna fatan an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki
da fatan kowa ya koma gidansa lafiya
ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da bangajiya ga kakannin amarya
za a faro da kakanni
da kakai ai kine kowa da matakin
shi wannan gaskiya
yawa to
dole a musu ban gaskiya
kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wani
aka ce abin cikin kwan yafi kwan dadi yafi kwan dadi ba haka
ni kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdul Kadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha Garba wato ita ita mommy kenan innamu da kuma Fatima Garba Sitira sai kuma Kulli Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu danshin su kuma kakanni su ga auren jikoki ai ba karaman alheri bane
Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
wato
akwai injiniya Bello Garba yar Goriba sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyinna sai Shi'itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake cira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzair Hassan daga cikin babannin akwai Abdul Karim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan Mari Amurka to wakilin mukin san shi ma yayi karafa
eh ai ya kyauta
ya kyauta sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciro Mansanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da Soja sai Adamu Bello Soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma warga gajiya
auren wato wannan bikin su Shafiu Abubakar da kuma
Fadila
Fadila Murtala Faruk Sanyinna to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya
ai
ba
faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mu ka gaisuwa fata alheri da kara bangajiya ga Hajiya Hindatu Murtala Faruk Sanyinna wato uwa amarya kenan zahiri
war gida ba
yawa war gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah ya sa matarin nan haka yake
to ko Mataru ko Mata ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada daidai
ah to
ba ke din ba
ba sai da mafiya kafin ki ci ne gara ne ki je ki je ba mu rami
ai kuwa
to su da masu wannan sunan sun san
Mataru ina ga fa Mataru ne
ya da to kin gani to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Khair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai na ga ma yayi hadda sauraron yan uwa abokan aiki ko ma su mana da rubutani
duk bakin yakacin wakilanmu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatar Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman ka za mu tuka
raba raba haka
sai kuma wannan gaisuwar da na shigo da ita anti ta fatan za a yi karshen mako lafiya na abari ya huce. To gaisuwar fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president Dr. Ahmad Isa mai barkata family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Tas kenan sai Sheikh Tukur Almannan da ke Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancin a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo daga Cikun da ke Kaduna sai ambassador Dr. Fatima Muhammad Goli mama GMB da ke Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Al-Lima ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barahu da ke Niamey Niger da Madam Catherine Church da ke Brussels a Belgium sai Hajiya Jidda Sharif da ke Paris da dokacin ma'aikatar Radio Nigeria Kaduna baki ɗaya fata alheri gare ku.
To bari mu dire aka ce komai kirkin ka Hawwa
baka iya gama kasuwa da gaisuwa ba.
Dalili da haka bari mu bari kuma mu mika sakon taya murna da fatan alheri ga Hajiya Mariya Ibrahim Abdullahi garkuwan Bakori.
Na'am.
Bisa auren jikanta engineer Fahad Tahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso. Waɗanda su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar din da ta gabata.
Na'am.
To Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban ƙasa Kashim Fatima shine wakilin ango a wannan aure Hawwa.
Haka to ai biki yayi biki. Da wani mawaki ya ce biki yayi biki.
Kano wato Abba Yusuf gida-gida
shine waliyin amarya ba.
Wa shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah bada zaman an kuma koma lafiya Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yeah. na san yi na wannan aure waɗannan aure da ke ban san ko an yi wasan naira ba ni akwai wani
wasa ba rasa ba
to ni ban san ko
ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga inda muka sha ai mun yi liko ba karami ba ai al'ada ce
sai ba sa ganku ba kenan
a to ai an ce daga nan gaba kan ga zurfin ruwa a anti tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
kuma yan kanana kanana
akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen
wannan naga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da ta duniyar gizo ita ce ta yi hoton nan ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuɗin da gaske ba ne
ai da gaske ne ba abin da aka fasa
da gaske ne to ban san ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce
haka
da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna taya abokin aikin mu Murtala Faruk sanyina da
murna cewa ai wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
sauran na baya kuma Allah ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake cewa ba
yawwa to Allah ya ci da yan baya amin sun mu'amala labarin da zan baki.
To fa ai na shirya ta.
Tunda Aure rake yake bari baki labarin ango da amarya.
Ango da amarya to masha Allah.
Tunda labarin tunda Aure yake
harka ce ta ji
kuwa. Wato wani Aure ne da marowaci.
To fa.
To shikenan kai mai gida ya tafi in ya tafi gida.
Shi angon shine marowaci?
Shine marowaci.
To.
To shikenan da ya fita ya je ya wuce fannan shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fannan na hawa ya so dan tsire
haka
ashe kowanne lokaci kowace rana ya fita ya dan ce fane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci a boye to
ba amarya yake kama
tsiran sai zo ci kashi a boye a cikin gida to shikenan sai wannan ranan da lura cewa tana ganin mai kwa a cikin kan ke fara ta sai akwai abin da yake biyo baya shikenan da aka bata ce fa da yaje aje yazo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama sai da dai ya ganta
asiri ya tuni
sai maza ya tura nama karkashin benci
haka
tura benci sai ce ta kawo mishi wankin nan ashi wannan bari sai ya taya ta wanki
dama wanki da ita ke nan
wa dama wanki yazo ya same shi tilayi
kila ma kaya shi take wanki
ne ya bata wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shikenan
haka
yana cin dama ta fito sai ya maza ya tura dama ya yi kamar yana taya ta wanki
yau naji
ashe akwai kare a can baya
yawa
kare yana ganin an aje dama sai maza ya wuf
sosai
ta kuma da tazo tana ganin kare da cin nama ta shiru
a dama
ta shiru kare cin nama ta
shi ne yana ganin yayi dabara
yana dabara
ce yayi ajiya idan makwarwa
shi ke nan sai ya gama da tabbali da ya ga ganin kare ya cinya sai da ke mace da
ya ta sai da
ta tsaya ta gaggara sai da ta koma cikin gida an gama wanki ne to ai a gama a sai ta ce miji to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kare ya gama cin nama
sai da ta bari ta kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah ya sa a gama ya ce sai ta ce to mai gida a gama wanki lafiya ma daki sai yace to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja ta kada shi ke da yace tsire ce
daukanin da ka ji ne ba a gaskiya yana yace kamar wato
to
amarya yana mata rawan
su wato ango da anguna da amarya amare
dukan kasi ruwa
wato abin na kai ruwa domin idan aka yi rawa gaban wani yaran tsaye
ko gaban wani ko zai rantsi
gaban wani yaran
kire namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo gaban wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
da abin da lafiya za ta ci
abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.